food chain. But if I never leave you, it won't be immortal. I'd be immortal. I never will know. I've seen how you start heaven when from its I must be there. Red I wheel you running merrily through the snow, through the snow. Or on a wintry evening when you catch the fire's glow. Da 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 da